I would like to see how we turn into trees and grow in our roots and singing our songs. Da 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 da. When we will become dry, we'll give a fire to the fire, and our song will be forever in the sky. Da 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 da